Magadashin shugaban Najeriya Professor Yomi Osinbajo shine ya bayyana hakan a lokacin da yake kaddamar da layin dogo na zamani wanda zai tashi daga birnin Lagos zuwa birnin Ibadan. Shi dai wannan layi na dogo zai kasance na zamani. Yomi Osinbajo ya bayyana cewa
first it signals the determination of the President Commander in Chief President Muhammadu Buhari to modernize the national rail system in keeping with his promise to the Nigerian people.
Yace kaddamar da layin dogo na daya daga cikin kudurorin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fi baiwa fifiko, kamar da kuka sani yayi alkawari a lokacin rantsar da shi zai baiwa hanyar dogo fifiko ta ganin cewa an hade akasarin jihohin Najeriya da layin dogo ta yadda za a samu sukunin fitar da kayayyakin gona da na yau da kullum daga Najeriya zuwa kasashen waje, kana kuma daga kasashen wajen zuwa lunguna da sakuna na kasa.
The railway network will support efforts to diversify the economy and enhance our export potential.
Doko ina alfanun wannan layi na dogo. Engineer Usman Abubakar shine shugaban hukumar gudanarwar hukumar jiragen kasa ta Najeriya.
Ai wannan ba karamin abin alheri da ya samu Najeriya, saboda duk duniya yanzu an koma tafiye-tafiye da daukan kaya ta hanyar jirgin kasa. To wannan biki da ake yanzu wannan shine tafiya ta farko, mataki na farko na fara aikin hanyar dogo daga Lagos zuwa Kano, amma yanzu din wannan zai tsaya a bakin Ibadan. To wanda duk ya shiga jirgin sabon jirgi da muke daga Kaduna zuwa Abuja, yadda mutane ke sha'awar abin suna jin daɗi suna amfani da shi, to lalle ba zai mamaki ba cewa mun da wannan aiki da muhimmanci. Kuma ana ta magana wannan aikin tun lokacin gwamnatin Jagari. Allah ya yi mun jira lokacin gwamnatin Muhammadu Buhari wannan abin da zai tabbata.
Shi dai wannan layin dogo idan aka kammala shi zai hade babban tashar ruwan Najeriya da kuma sauran jihohi na Najeriya ta hanyar dogo. To ko wani alfanu hakan ke da shi ga tattalin arziki? Hajiya Hadiza Bala Usman ita ce shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya.
Dole ne alƙarin da aka fitar da yau yana da muhimmanci, saboda in ba wai an daidaita cewa za a rika kwashe kaya daga wurin jirgin ruwa a bi da shi ta jirgin ƙasa, baya da za a yi a samu amfani suna zuwa can sama ga wurin a arewa. A ko ƙasashen duniya a ko da yaushe za a hada, akwai motoci suna yi, jirgin ruwa yana yi, jirgin ƙasa yana yi. Shi yasa ya kamata mu daidaita tsarin cewa jirgin ƙasa ya ci gaba da yi, kuma niwa su ma Inland Waterways su karfafa yadda za a rika fitar da amfani daga port zuwa amfani da Inland Waters a kai su arewa, da kuma shi ma jirgin ƙasan da aka kawo yanzu wannan abu da muke yi yana da muhimmanci sosai.
Shi dai wannan layin dogo kamfanin da ke kera hanyoyi da gadaje da kuma layukan dogo a sassa daban-daban na duniya na kasar China shine ya dauki nauyin gina hanya wanda za a kammala kafin watan Disamba shekara ta 2018, kwangilan kuma da zai lashe biliyoyin dala da kuma nairori. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.